momusic@ibongblog.com.
Ave mama kine, Yesu ya bara jininza, Fansani ya madam, Turara nara tuwapa, Alherin sananan, Alherin sarebi nani, Tukamra juwata, Yesu ya bada jinsa pansaria nada turanda nakarashi alherinsa natareni dukan raju wata.
Momusic@ibongblog.com.
In his presence, all the days of my life.